masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya na goma ta shi lafiya
lafiya kalau alheriya wurin naku ya kika fara da dariya gaba daya
kai ne gaba kai ka ban dariya ne sai na goma kowa da sana'ar shi kowa da ni
haka ne fa mu kuma da dariya da zubayi fa ne a da zubayi fa ne
sai mu kuma da ya saka da rai tuti sai
gaskiya to ya dai sai ki dai
da goma to ya karancin man fetur ya tsadan man fetur dai bazan ce karanci ba amma dai ko ida gaban ya tsadan man fetur
wallahi ada nan ana fama da tsadan nan gaskiya
ai na baka labari da goma wai kasan Najeriya komai sai su kara kudi to ita wannan ma ɗan Najeriya mai alala a nan Maryland ta saba harkar Najeriya wani fara alala ne da farko alala dala-dala ne baba sai aka zo aka wahayi gari aka sai ta zo ta ce in ka kira ta ta ce adalisita ce na $1.25 wai wace tsada ce kai yan Najeriya to yanzu baba da maganan wannan batun farashin mai da ya tashi saboda wannan yakin Ukraine da Russia nan wai ta kira ta satin da ya wuce wata tace tana son alale guda 50 tace 50 lalle da yawa sai ba ta tace 50
zaki baki
da ta tace ta tace mata to na $75 sai tace ya dala 75 sai tace yanzu wai wai alala dala 1 da saboda sai 50 wai saboda mai yayi tsada
na ya tashi daga 25
din daga 25 ya koma da amsa ana ya tsara yin tsaje da inda aka aje mu sai mun yi wannan
butun lalle ya kira shi ya taba komai kinan tunda har ya kai ga alala
ya kai ga alala to in kana son ka ci alala a Maryland ka aje dala in guda biyu zaka ci aje dala 3 ba da labi
to Allah sarki
Allah yayi mana kowace irin masifa
ke maki ji wani shi ma da yake wai ana tsadar rayuwa shi ma kare kare aka ce ji shi wai wannan kudin mai da aka kara ai duk ba abin da zamu illa mu kara kudin mu ma abin da muke karba me yasa da asa wai wankin takalmi
to fa
ke kaji eh yau da tsadar rayuwa ta kanki ta
haikuwa kamar da muka saba bari mu bude babin da gaishe-gaishe yau din nan da makon da ya shige ka san makon da ya shige
gaskiya an biyo mu bashi
wa an biyo mu bashi sabili da rashin da aka yi mana na shi mai gidan radio amfani a jamhuriyar Niger
radio amfani haka ne jamhuriyar Niger
Grema Bukar ko to sabili da haka an biyo mu ba su suka an daura wadansu aurarekin za mu taya su murna to za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan gidan Alhaji Aminu Magaji dan iyan Ambarura da kuma marigayi Alhaji Bala Maidala Kofin Marke da kuma na Alhaji Bello Ambarura Suruman Ambarura domin auren ƴaƴansu da za a yi da sai ba Aminu Magaji da Bashar Bello sai kuma Aisha Aminu Magaji da angonta Tasi'u Bello Isa Ambarura za a yi wannan auren ne Asabar 26 ga watan nan na Maris a kofar gidan Alhaji Aminu Magaji number 4 STV layout bayan gidan Man AA Rano a da ke kan hanyar Sokoto za a yi auren ne da ƙarfe 10:30 na rana wato Asabar 26 mako mai zuwa kenan ko baba
haka
yawa to wannan kuma kamar yadda muka ce an bi mu ba su suka wannan auren aurarekin kan zance an yi su mako da ya shige aurareki gida ɗaya ne suka aure da ƴaƴansu guda uku ƴan mata
kai
wato
masha Allah
Malam Musa Hamadu garkuwan Findiga shine ya aure da ƴaƴansa guda uku Maryam Musa Hamadu ta auri Adam Muhammad Bafayo sai kuma Nafisa Musa Hamadu ita kuma ta auri Abubakar Aisami da Sadiya Musa Hamadu wadda ta auri Muhammad Awwal Adamu to kamar yadda na faɗa a makon da ya shige aka yi wannan aure Allah ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Amin. Sai kuma wannan auren baba da shi ma aka yi makon da ya shige ni na iyalan Alhaji Yahaya Barau da kuma na Captain Bukar Barau mai ritaya waɗanda aka aure da ƴaƴansu Isa Yahaya Barau da kuma Ummun Kaltum Abubakar da kuma aure da aka yi na iyalan Honorable Abdul Karim Abbas wanda ya aure da Esther Fatima Abubakar Abbas sai dai ita kuma ba gaya mana ma kowane ne angon nata ba to da fatan an yi wannan
ango ya san kansa
yawa ango ya san kansa sai ango ya ja guda to har yanzu muna mika gaisuwa ta alheri da ta murna ga iyalan Alhaji Shehu Abdullahi Turakin Jaggebe da na marigayi Abdullahi Sani Makiri to baba da kuma na
marigayi
an yi auren ne tsakanin Ibrahim Abdullahi Sani da kuma Maimuna Shehu Abdullahi Jaggebe har yanzu muna mika gaisuwa ta alheri da ta murna ga iyalan marigayi Abubakar Sikam domin auren ƴaƴansu da Mugarba Wala da Fa'iza Dahiru da aka yi shi ma a makon da ya shige.
To ni kuma akwai wannan sakon tayin murna wanda an riga an daura auren wanda za mu mika ga iyalan gidan Nunu a zangon Kumasi na daurin auren ƴansu wato Rahama kenan da mijinta Saluhu wanda aka daura a makon da ya gabata a jagorancin wato Hajiya Maimunan Nunu wato magajin sarkin zangon Kumasi kenan. Muna mika sakon gaisuwa da taya murna sannan Allah ba da zaman lafiya ya ba da zira tsayyaba a wannan auren da aka yi
to dukkan waɗannan
da angwaye da amare
to Allah ya sa ni a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin
musuya 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 Ni dilla mina
baba muna mika gaisuwar ta'aziyya da suwar dattijo Alhaji Dan Habiki na unguwar Jika da Fari Gombe da ya rasu bayan yayi fama da jinya sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Ahmadu Taylor na unguwar Jika da Fari Gombe wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kade shi da wata mota baba
subhanallahi
mota ne ya banke ya kuma ya zama ajalin sa a Gombe
to Allah ji
kai shi kan mamatan mu kuma
ya ci kuma mu kai shi amin summa amin yanzu kuma sai wasiƙo masu sauraro wanda zamu fara da wannan dake cewa fatan alheri ga dukkan daga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka kamar su Aunty Grace da Baba Yakubu Makeri. Yace sa'annan tace sa'annan ina gaida Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo tashar mota Bajoga da matan Malam Malam mai zanin hula da matan Yusuf Bazuka Gololo da matan Alhaji Adamu Sarki Sangaru. Sako daga Hajiya Asabe, matar Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da matan Alhaji Sule na Yashi Bajuga. Sai kuma sakon Abar Yahuce da ya fito daga Babawo Mato Mai Aduwa, yace Fili Abar Yahuce ga sakon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga Alhaji Sarkin Yaki Ghana Abdullahi Laki Funtuwa da Abdulaziz Dangoga Mai Aduwa da Alhaji Sani B.O. Mai Aduwa da Malam Aminu Gidan Gona Mai Aduwa da Mani Tinon Mai Aduwa da Bashir Lili Mai Aduwa da Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Mai Girma Sarkin Fulani Mai Aduwa Alhaji Abubakar Muhammad da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka.
To baba, aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka bari mu jire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Ali Abdullahi Doron Baga. Yace yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri ga Adamu Aliyu Ngulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri, sai Bukar M Goni Be Fukawa da Sadi Bin Dauda Baturiya, sai Mutawakil Gambo Doko da Iliyasu Kedi Dambushiya da Alhaji Mai Hula Askira, sai Usman Asasul Islam Muromti Maiduguri da Malam Sale Adamu Milfo Baga, sai Baba Kyari Al-Ansar FM Radio Maiduguri da Ali Madu Amdo Baga, da fatar an tashi lafiya, kuma yana miƙa fata alheri da godiya ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. To a madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Musafa, muna amsa wannan gaisuwa ko
haka.
Baba, yau zan baka wani labarin wani kaga dai mu a Hausance muna kasan mun Hausance kowace kabila ko
haka danne,
muna cewa Bayarbe, muna cewa Inyamuri, muna cewa haka dai bazan fare
da bazan haka danne.
Yawa, to Ibo ana kiran shi a Hausance, ana kiran shi Inyamuri ko wai wani Inyamuri ne yake zaune a birnin Kano. Sai ya halarci zaman kotu, bai taba shiga kotu ba, sai ran nan dai
yace wani shi ma yake ga irin waidar da ake turawa a kotu,
kotu sai ya kama shi ko kuma yace bari ya je kotu ga abin da ake a kotu. Shi kenan wannan shiga shi kotu, sai ya sa a wannan rana a wannan zaman ana sauraron ƙarar wata mace da aka ce ta aikata zamba, ake tuhuma da aikata zamba. To da aka kammala na zaune dai na saurare, da aka kammala sauraron karan, sai alkali ya yanke wa matar hukuncin daure shekaru 5 ko kuma tarar naira 250,000.
Ah, lalle wannan abu da girma.
Shi kenan, yawa, sai alkali ya yi tambaya da cewa za a tafi da matar gidan kaso, amma idan har da akwai wanda zai tsaya mata, to za ta iya samun yancin ta. Shikenan ana nan shuru in yamuri ya zauna ya zauna bai ga kowa ya tashi ba.
Ya tashi haka.
Yawa bai ga kowa ya tashi ya tsaya wa wannan matan nan ba sai ran shi ya baci. Sai yace a ran shi ya tunani yace Hausa mugu. Mugu wallahi. Hausa mugu. Zai bari wannan mutum ya yi shekara biyar a prison saboda tsayawa kawai. Hausa mugu. Ya shekara biyar a prison
saboda
tsayawa kawai. Sai shi ya wufi ya nike tsaye. Ya ce wa alkali.
Ya tsaya mata.
Tsaya mishi. Ya ce wa alkali mun tsaya mishi. Sai alkali ya ce mashi to tunda an samu wanda zai tsaya mata ba za a kai ta gidan kaso ba. Sai alkali ya ce mashi to kai ya sunanka? Sai Nyamuri ya ce mashi sunan mutu ne du.
To.
Sai alkali ya ce to. To cine du za ka biya taron naira 250 don wannan baya wa Allah ta samu ƴancinta kamar yadda ka riga ka faɗa cewa ka tsaya mata. Sai cine da ce menene alkali ya ƙara gara ta miki za ka biya taron $250,000 mun ma kwanta miki.
Ya wage hannunsa.
Yawwa, tunda an tsaya miki ne aka ce ya biya 250. To shi ya zauna, ya zauna miki.
Ya kwanta wato kwata-kwata ya wage hannunsa ni wanda al'amari.
Sai awon kacin ka.
Allah ya kwanta masa, ai ko ni ne kwanciyar zan yi don saboda in fidda kai da cikin rigima.
Tunda tsaya wannan ya koma ya zauna ya ce doki ba zama ba ya man kwanta.
Bi ke dan abin. Ba yi cikin rigima.
Babu ta kaya malama zai da na daga mana hannu tafi ne da aka tilas mu ja burki da ya za mu da din.
Baba ya koma keri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya.
Yawwa to yanzu kuma bari mu kwanta miki.
Yawwa to kuma. Ku daina dariya da tsakar dare baba.
Ado. Ba duba.
Allah sarki na shi zai magani.